Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku yau sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan safiyar Laraba 8 ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin safe. Ga kanin labarai.
Yanzu haka ƴan Najeriya matafiya cike da wajen kasar ta jirgin sama musamman ta Abuja za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba domin ko an kulle babban tashan jirgin saman na Abuja. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ƙasar Somalia na buƙatar gagarumin taimako domin gudun kar a maimaita matsanancin rashin abincin da aka yi fama da shi a shekarar 2011. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gudanar da taron manema labarai karo na farko tun bayan da aka rantsar da shugaba Donald Trump a cikin watan Janairu.
Kanun labaran kenan.
Gaskiya muna kokowa bisa kan abadiya mace inci ta shiga lakwal. In an ka bincika diya mace aka bata amana ta hida namiji ma ilimin ma sai mu ce ta hida namiji.
Madam Abu Zaidi Ramatu ta Jamhuriyar Niger kan ranar mata ta duniya. Majalisar Wakilan Najeriya za ta tura wata tawaga zuwa Afirka ta Kudu kan matsalar kyamar baki. Yau Laraba tashar jirgin sama da ke Kaduna zai mai gurbin na Abuja a zaman wucin gadi. Har yanzu Kamaru na ci gaba da liƙe hanyoyin sadarwa a yankin ƙasar masu magana da harshen Ingilishin Sarauniya. Za ku saurari shirin demokradiyya a yau.
Mausare assalamu alaikum. Yanzu haka ƴan Najeriya matafiya cike da wajen ƙasar za su iya fuskantar matsalolin da ba a rasa ba. Biyo bayan kulle babban tashin jirgin saman da aka yi na babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. Mahukuntan ƙasar suka ce suna sa ran cewa babban tashin jirgin saman na Nnamdi Azikiwe na Abuja za a daina aiki cikinsa, wato sauka a tashin jirage har na tsawon sati 6 domin gyaran titin da jirgin ke tashi da sauka saboda ya tsatsage kuma akwai ramuka. Jami'an suka ce ba yadda za a iya gudanar da aikin ba tare da an rufe tashar ba gaba ɗayansa. Yanzu ya zama wajibi ga masu tashi ko kuma sauka ta Abuja da su sauka a ƙaramin tashan da ke birnin Kaduna wanda bai kai girman na Abuja ba, wanda kuma daga Abuja zuwa wato Kaduna tafiyan sawoyi uku ne kana ana yaba hanyar tsananin wato tsakanin biranen biyu da rashin tsaro. Sai dai gwamnatin ƙasar ta alƙawarin girke jami'an tsaron haɗin gwiwa wanda zai kunshi sojoji da 'yan sanda da za su riƙa sintiri a kan wannan hanyar. To sai dai kuma wasu jiragen ƙasa da ƙasa tuni suka ƙi ƙasa-ƙasa suka ce ba za su sauka a wannan tashan jirgin ba. Rufe wannan tashan bai ga matafiya ba shi kadai ne za su ji jiki ba, a'a hatta ma'aikata da masu sana'a da suka hada da masu sayar da abinci ko kuma hayan motoci za su kwashi kwanaki ba tare da wani abin da ya shigo musu ba, wanda hakan yana nufin kuɗin da suke shigo musu zai katse har na tsawon wata guda. Dama dai matafiya masu amfani da wannan tashan jirgin sama sun dade suna kokawa kan rashin kyawun kayayyakin da ake amfani da su a wannan tashan jirgin sama.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ƙasar Somalia na buƙatar gagarumin taimako domin gudun kar a maimaita matsanancin rashin abinci da aka yi fama da shi a shekara ta 2011. Hakan ya sake aukuwa. Guterres, wanda ya kai ziyarar bazata a ƙasar jiya Talata, ya gana da sabon zababben shugaban ƙasar Muhammad Abdullahi Farmajo da kuma jami'an ƙungiyar tarayyar Afirka. Guterres ya ce akwai mutanen da yawansu ya kai sama da miliyan 6 da ke buƙatar taimakon agajin gaggawa a ƙasar ta Somalia, wadda hakan yana nufin kusan rabin al'ummar ta kenan. Guterres dai yana magana ne a taron manema labarai na haɗin gwiwa da aka yi da suka yi a Mogadishu da shugaban ƙasar Farmajo. Sakataren ya ce ba shakka majalisar na nan na duba yiwuwar taimakon kuɗi har sama da dala miliyan 800 da ƙasar za ta samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce muddin ba taimaka ƙasar ba, to ba shakka tana iya afkawa cikin wannan mawuyacin hali da bai dace a ce ta shiga ba. Bayan sun kammala taron manema labaran ne, Guterres ya tafi garin Baidowa, ɗaya daga cikin yankin ƙasar da fari ya addaba, kana ya ziyarci asibiti inda ya gane wa idanunsa inda ake taimaka mutane da ke fama da rashin cimaka. Saboda tsananin da wannan gari na Baidowa ke ciki har aka yi masa lakabin birnin mutuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Tsohon gwamnan jihar Adamawa, Barista Bala James Inglari da yanzu haka yake gidan yari bayan wata kotu ta daure shi na tsawon shekaru biyar sakamakon samun sa da laifin sayan wasu kayayyakin gwamnati ba bisa ka'ida ba, ya ce zai dauka kara. Tsohon kwamishinan yaɗa labarai zamanin mulkin gwamnan Honorable Abdullahi Adamu Ferende shine ya shaida wa wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz cewa za su dauka kara.
Tsohon gwamnan Bala Inglari ba a kama shi da sunan cewa ya yi sata ba, sai dai an yi zarge shi da sunan ba a bi ainihin ka'ida ba wurin ainihin wato tafiyar da abin da ya shafi sayan wasu motoci, daga cikin motoci ma akwai na ainihin tsaro a ciki da kuma motocin kwamishi. Wannan su ne abubuwan da aka ce an yi, kuma ba wai ba a saye su ba, duk an saye su suna ƙasa, amma an ce wai ba a bi tsari wajen yin su ba. To alhamdulillahi wannan ya faru, kuma insha Allah za mu ɗauka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba, saboda ta yi shi wannan alƙali da yanke hukunci, akwai abin da ya gani akwai abin da bai gani ba, to mu akwai abin da muke ga gani ba, za mu ɗauka ƙara akan haka, kuma insha Allah muna da tabbacin cewa da idan Allah za mu yi nasara akan abubuwan da muka sa a gaba, kuma muna ƙara jin hankalin al'umma mu su kwanta da hankalin su, saboda wannan ba ita ce kotu ta ƙarshe ba. Abin da ya shafi gwamnan har kotun koli akan iya zuwa, saboda a bi kajin abubuwa da suke wakana. Wannan abubuwa kuma muna da tabbacin ta wasu wuraren siyasa ta shiga ciki, an yi amfani da son zuciya wajen gudanar da wasu abubuwa din da suka kamata.
Tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa kenan sa'alin da yake wa Ibrahim Abdulaziz bayanin ƙarar da za su ɗaukaka.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gudanar da taron manema labarai karo na farko tun bayan da aka rantsar da shugaban Amurka Donald Trump a cikin watan Janairu. Sai dai taron ya yi karo da tambayoyi masu yawa kuma da tasiri kan batun manufofin Amurka game da harkokin ƙasashen waje. Kafin wannan taron, ƴan jarida da dama masu kula da al'amuran yau da kullum sai tambaya suke yi wai shin yaushe ne za a ci gaba da wannan taron da aka saba yi kowace rana, kuma ko me yasa wato ba a faye jin duriyar sabon ministan harkokin wajen ba wato Rex Tillerson, kuma me yasa har yanzu ba a mai gurbin wasu manya-manyan jami'an ma'aikatar ba ciki har da mataimakin shi ministan. Sai dai mukaddashin mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner ya yi watsi da wannan zargi da ke cewa wai an keɓe ma'aikatar ce daga harkokin mulkin sabuwar gwamnatin Donald Trump. Ya ce wannan batu ba ƙanshin gaskiya, domin ko da Tillerson ake damawa a fadar ta White House da kuma shugaba Trump a saɓanin wannan jita-jita. Toner ya ce ko ajiya ministan yana fadar White House domin halartar taro, kuma ina mai baku tabbacin cewa duk wata shawara da ake yi a fadar White House da gudumawar Mr. Tillerson. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, yau take ranar mata ta duniya da aka fara bikinsa shekara 104 da suka wuce a duk ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara, wadda jam'iyyar 'yan communist a nan Amurka ta kaddamar a birnin New York a shekarar 1909. Dan sai a 1977 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan rana. Jamhuriyar Nijar ta bi sauran takwarorinta ƙasashen duniya wajen yin wannan biki, kamar yadda ministar ma'aikatar kula da jin daɗin mata ta ƙasar Madam Baktai Bako Zainabu ta yi bayani a cikin wannan rahoto.
L'Assemblée tenue par notre pays et autonomisation économique des femmes, quelle contribution pour
la Maudu'un da kasar mu ta dauka albarkacin wannan ranar ta mata a bana shine samun gashin kai na iya mata a fannin tattalin arziki. Wani kokari ne za a kawo musu domin su samu cimma gurin su a tsawon lokaci ne? Kuma zaben wannan maudu'u ya yiwu ne domin irin matakan da ya kamata ofishin mu ya dauka saboda yinye kuwa don mata su kasance masu iya biya wa kawunan su bukatocin su.
Nous prenons pour une grande action de plaidoyer afin de faire face aux situations de dépendance de la femme.
Ya matan da muka tattauna da su albarkacin wannan ranar ta iya mata ta duniya ta yau sun bayyana muna irin kokarin da ya kamata kowa ya kawo domin bunƙasa rayukan iya mata ta musoma da madam Abu Zaid Ramatu.
Abin da muke jira dai, muna jiran dai a ce dai an waye mu mutane kai. Diyama ce tana da inci ko a cikin addini ya mace an bata incin kana ji a cikin addini ma kowa yana da inci gaskiya muna kokowa bisa kan abadi ya mace inci ta shiga lakwal in anka bincika ya mace aka bata amana ta hida namiji ma ilimin ma sai mu ce ta hida namiji
su mata dai Allah ya diga ya huta musu haƙinsu haƙinsu dama alqur'ani yayi magana haƙi na mata kenan nan ne matan da mazan sai su zamana su gani haƙi wanda ya rata ya namiji ya kamata a bata shi ita ma haƙin da wanda bai rataya ba nata na musulunci kar ta yi neman ta ce a ta kwato shi a wanga haƙin ta ne ta
dole sai an sa yara mata lakwal saboda a waye ma uwayensu kai su samu su ma su yi aikin su shiga cikin aiki da ake so mata a rarraba mata cikin aiki yadda aikin da namiji iya mace ma tana iya yin shi
shi ko Mallam Sani Umaru cewa yi ya kamata a sakar ma iya mata mara domin suna da ƴanci a addinance da barkance
dole ne a kyautata rayuwar ɗiya mata har gashi an ayyana bisa ga suna da wata shekara wadda idan ta kewayo ana wannan biki kuma wannan daidai ne akwai haƙi a musulunci akwai haƙi a abarikance
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayenmu ne su ko ta nan sun samu girma
Makon gobe ne ake saran wata tawagar wakilan majalisar wakilan Najeriya da wasu ƴan Najeriya ma mazauna ƙetare za su tafi Afirka ta Kudu domin neman maslaha kan fitinar kyamar baki da yawanci take ritsawa da ƴan Najeriya wanda yake kaiwa ga hasarar rayuka da kuma dukiya mai yawa Salihu Shehu Ashaka gare ka
Honorable Shehu Aliyu Musa na cikin komitin majalisar wakilan Najeriya
yadda ake cin kashewa ƴan Najeriya a can ake walakanta su ake kashe su ake kwashe musu dukiya shine abin da mu muka ji a matsayin mu na ƴan majalisa waɗanda haƙƙin al'umma na jin daɗi da kariya ya rataya a wuyan mu muka ji lalle ya kamata mu tattaki mu je South Africa mu sadu da shugabannin South Africa mu sadu da takwarorin ƴan majalisa na South Africa sannan da kuma ƴan uwa ƴan Najeriya da suke can domin mu ji wani irin kalubale suke fama da shi sannan kuma mu tattauna da ƴan majalisun su na can yadda za a samu wasu dokoki da za su hana a sake aukuwan wannan al'amura can wannan lokaci ne da zamu nuna musu mu fa ya isa irin abubuwan da yake faruwa a South Africa kan al'ummar mu na Najeriya
yayin da ƴan majalisar ke fafutukar kare muradin ƴan Najeriya a Afirka ta Kudu masana harkokin diplomasiya a nasu bangaren na ganin cewa yin hakan ba laifi bane amma sun bayyana cewa da gwamnatocin kasashen biyu za su fuskanci lamarin sosai da za a fi samun biyan bukata ambassador Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne dake sharhi akan harkokin diplomasiya
su ɗan majalisa ta Afirka ta Kudu shawara ne za su ba wa gwamnati ko kuma a'a in suka ga dokokin su ba su da ƙarfi da yawa su sake wasu sabbin dokoki don haka ni wayannan abubuwan ina gani wannan aikin gwamnati ne wanda fadon gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin South Africa su ya kamata su zauna su san yadda za a magance wannan abu
Har ila yau, ambassador Suleiman Dahiru ya nana ta cewa wajibi ne su ma ƴan Najeriya da sauran ƴan cirani da ke zauna a Afirka ta Kudu su kasance masu martaba dokar ƙasar.
Wasu sun tatta da kayan baya, sun juya wai hada kai baya, an ce su fito sun kokkoya.
Yau Laraba ke sa ran fara aiki da tashar jirgin sama da ke Kaduna duk da cewa ba a kammala gyare-gyare da ake yi a can ba kamar yadda kuke cikin labarai. Duk da haka Inspector General na ƴan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da tabbacin cikakken tsaro ta ko ina kan wannan shiri sanin irin matsalolin tsaro da Kaduna take fama da shi kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Isa Lawali Kira ya aiko mana.
Kowane irin fannin police da ka sani na bomb ne counter-terrorist unit ne mobile ne masu karnuka masu bomb akwai kuma da ƴan sandan ciki duk za ku gan su a nan mako da suka wuce yanzu hanyar nan za ka ga police a wurare ko ina ka tafi hanyar Kaduna zuwa Abuja suna wurin to yanzu za mu kara musu da motoci za mu kara musu da mutane za mu ba su har da helicopter za su yi ta abin
to kowane mataki hukumomin da ke da alhaki suka cimma wajen ganin jirage sun fara tashi a ranar Laraban nan a Kaduna Injiniya Salad Noma shine shugaban hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa.
To na daidai tukunna ka san dandamalin da jiragen sama suke sauka ba ta da matsala. Dan koda lokacin aikin haji manya-manyan jirage sukan tashi su sauka a nan Kaduna.
Sun samu maslaha da kamfanonin jiragen da suka ce ba za su biyo kunan ba in banda daya?
Ka san wannan tunda ba za mu tilasta musu cewa su zo su tashi ta Kaduna ba, abinda muka yi shi ne sun zo sun duba duk shirye-shiryen da muka yi kuma sun nuna gamsuwarsu. Amma ko su tashi daga nan ko kar su tashi daga nan, wannan wani abin nan ne wanda sai mai shugabannin su ne za su dau shawara. Muna jiran su.
Su ma al'ummar da ke yankin filin jiragen saman na Kaduna sun ce sun samu tagomashi.
Sunana Alhaji Abubakar Ayatu, kasuwa na nan airport. To matsalar mu dai kamar inda diddige za a gyara ne, kamar inda aka tashe mu aka kore mu haka, to diddige da aka kawo kayan farin ciki ne. To sai muka ga kuma ya danna wancan din.
Ai na aka kore ku.
Dai a cikin shagunan mu da muke zaune.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kasar Kamaru ta yi hasara kalla dala miliyan 2 kimanin naira miliyan 1,000 ta fuskar kudaden shiga cikin watanni biyu kacal da toshe hanyoyin internet a bangaren masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila a kasar. Wannan mataki ya tsaye da harkokin kasuwancin zamani a yankin, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Awwal Garba ya aiko mana.
A matsayin mu na ƴan kasuwa mazauna kuma a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru, tunda aka tsoye wannan yanan gizo-gizo ta wannan shashi, a gaskiya muna fuskantar matsaloli da gaske, don wannan abu sakamakon sa ya kai wato matsayin da ba mu iya saye da komai a layin da muke sayarwa. Don yawancin tattaunawa mu cinikayya da muke duk da yanan gizo-gizo muke, to yanzu abu ya kai wato matsayin ya kai wato wani halin yadda mutane da suke bamin da boya ko limbe da shoron garuruka na wannan shashin, mafi yawancin kamfanoni manya da ƙanana mun kauratar da ayyukanmu, mun koma wato hatta shashin Duwala muka kafa wato masauni.
Na saki tambayan Bukar Jika, ma'aikaci ne a hukumar ministan cikin gida na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, ko me yasa suka rufe wa waɗannan bayin Allah hanyoyin sadarwa na zamani, kuma gashi su ma gwamnatin ƙasar sun samu asarar makudan kuɗaɗen shiga?
Abin da nake so mutanen su gane cewa ƙasar Kamaru wacce mutane da dama na su bata sunan ƙasar Kamaru, ƙasar Kamaru muna amfani da zaman lafiya, mutane kuma san sani ba za mu taɓa yarda a bata sunan ƙasar nan ba. Mutane da dama na amfani da yanar gizo na ainihin bata wato sunayen ƙasa. Waɗannan wato kamfani masu sada hanyar internet su yi haƙuri, dole ne mu yi haka. Idan mu yi hakan ba, ƙasar mu zai kasance ƙasa a cikin yaƙi, kuma ƙasa wacce take amfani da zaman lafiya, sai sa muka yanke.
Muhammad Awwal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Awwal Garba.
Babban bankin Najeriya na ci gaba da ingizo miliyoyin daloli zuwa kasuwar hadahadar kudade, inda a Litinin din makon nan ya sako dala miliyan 367 don baiwa naira damar shanawa a kasuwar bayan fage.
Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC, karfe 12:18. Ga shirin demokuraɗiyya a yau baki ɗinsu da ya kamata mu gabatar makon jiya, amma saboda jawabin shugaba Trump ba mu samu damar yin haka ba. Demokuraɗiyya a yau. Cikin shirin za mu duba hali da nahiyar Afirka take ciki ta tabarun Farfesa Lumumba na ƙasar Kenya. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko ga zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka, kwanaki 40 bayan da ya kama aiki a zaman shugaban na Amurka na 45. A cikin jawabin nasa ya ce,
"Free nations are the best vehicle for expressing the will of the people, and America respects the right of all nations to chart their own path. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America."
Kasashe masu yanci su ne kafa da tafi dacewa wajen mutunta ko ƙarfafa burin al'ummarsu, kuma Amurka tana mutunta yancin kowace ƙasa ta shata makomarta. Ba aiki na bane na zama wakilin duniya, aiki na shine na wakilci Amurka. To shin ya wakilan ƙasashen Afirka suke taka rawarsu ne? A yan makonnin nan wasu jawabai da babu suna suka fara fitowa a kafofin sada zumunta wanda ya janyo hankalinmu, musamman ganin hali da matasa suke ciki a nahiyar ta Afirka da kuma yadda dubbai suke mutuwa a teku domin su kai ga Turai domin bauta ta radin kansu, sabanin abin da aka saba sani a da. Kamar yadda mai jawabi da za ku ji Farfesa Lumumba, tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar Kenya, ya lura kan hali da nahiyar take ciki. Nasiru Adamu Likaya ya mana jagora kan wannan jawabi.
When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening?
Lokacin da na kalli Afirka, tambayu kan faɗo min a zuciya. Sau da dama nakan tambayi kaina me zai faru in an ci shugabannin Afirka magabata irin Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba za su dawo duniya su ga yadda lamura suke a Afirka yanzu. Abin da zai ɗore musu kai shine yadda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ke cikin ragaita. Ana yaƙi a ƙasar a halin yanzu, amma baka ganin labarin haka a kafafen labaru, domin ba ma iya jin akalar kafafen labarun namu ma. Maganan nan da nake yi da ku can ƙasar Afirka ta Gabas, ana gwabza yaƙi, amma mukan tada magana ne JPJP.
Mutedly, as I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka.
A yanzu haka a kudancin Sudan, mafi sabuntar ƙasa Afirka, kabilan Nuer ta tasan mata Dinka da yaƙi. A yanda nake muku maganan nan, Eritrea ma bata zauna lafiya ba, ba kwanciyar hankali a Masar da Libya. Hakanan sauran ƙasashe ba gara-gara ko dama-dama kamar Senegal da Somalia. Afirka dai tana yaƙar kanta ne.
They would be confronted with an Africa which statistician and romantic economists say is growing, but which in truth is stagnated.
Wannan shi zai ɗaure wa magabatan nan kai, kazalika za su zaki shan mamaki yadda wani shahararren masanin ƙididdiga kuma gangaren a tattalin arziki na Afirka ya ce nahiyar na bunƙasa, alhali bunƙasar koko ci gaban mai shiga rijiya take yi. Hakanan za su samu ɗaurewar kai daga bayanan nan da muke gabatarwa ta furucin Farfesa Umlama da ke cewa Afirka na fama da cutar ɗimuwa, wato bata san inda mata dosa ba. Afirka da matasa maza da mata ba su da kishin nahiyar. Shugabannin dai za su fuskanci Afirkar da ‘ya’yanta ke shiga cikin yanayin wulaƙanci a ofisoshin jakadancin Turai da kuma Amurka, a yayin gwagwarmayar neman gagarumar takardar nan ta zama ɗan ƙasa ko zaman ƙasa, wato green card. Za su fuskanci ƙalubalen matasa maza da mata daga Nijar, Najeriya, Senegal, Mali da Mauritania na nitsewa a tekun Bahar Rum, yayin da suke son ƙetarawa don shiga Turai su zama bayi.
This time round, Africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved. They are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America.
Da can baya dai akan kama ‘yan Afirka ne a tilasta musu aikin bauta a Turai da Amurka, amma yanzu suke faɗi tashin lalle ilalla sai sun shiga Turai da Amurka don aikin bautar. Wannan ita ce annobar da ta shafi Afirka. Za su fuskanci Afirka da mutane ba sa kishin kansu ko abinda Allah ya huwace musu, inda za ka samu masaukin baki a Daru Salam ko Nairobi, abincinsa ma na da suna irin na ƙetare ne. Idan muka soya dankali sai mu ce tuyar Faransa ne, alhali a Daru Salam aka soya.
Fry potatoes, we call them French fries, even when they are fried in Dar es Salaam. They would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story.
Za su fuskanci Afirka da ba za ta iya bada tarihin kanta ba, sai dai labaran da Turawa ko Turai da Amurka ke bayarwa. CNN, Radio Deutsche Welle ko ko Radio Faransa RFI za su fuskanci matasa maza da mata da ba su alfahari da Afirka. Da zarar sun ji nishadi sai su fara kirarin kungiyoyin ƙwallon ƙafan Turai da Amurka. Shin Manchester United ne, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, amma ba maganar kungiyoyin ƙwallon Afirka kamar Yonga, Mopurina Wanderers, Cor Mahia, FC Leopard. Za su samu Afirka da ba ta cin gajiyar filin barkwanci da wasan kwaikwayo, Afirka da ke karrama Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Brad Pitt.
The Africa does not celebrate Genevieve Nagy of Nigeria or Rita Dominic or Lou Jacobs of Nigeria. It does not celebrate Bongo Wood or Nollywood or Riverwood. It celebrates Hollywood.
Afirka da ba ta karrama Genevieve Inaji ta Najeriya ko Rita Dominic ko Olu Jacobs, ba sa karrama jibiyoyin fina-finai irin Nollywood ko Riverwood da ake ambatar wasunsu a Najeriya da dai sauransu, sai dai karrama Hollywood. Matasa ba abin da ke burge su sai irin ƴan wasannin kwaikwayon Mexico. Me yasa muke tunawa kanmu wannan kalubalen? Domin a ƙarshen zamani yaƙi yakan zama na kwakwalwa ne, wato a wanke wa mutum kwakwalwarsa da bakin lamura. Idan Afirka ta fara tunanin kanta, nan ne za ta samu ci gaba. Tambaya a nan, shin Afirka za ta fara tunanin? Muna da jami'oi da dama. Tanzania na da jami'oi, ciki har da Dar es Salaam. Nairobi na da jami'oi, haka nan birnin Kampala, haka nan birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Muna da duk waɗannan jami'oin da injiniyoyi, amma hanyoyinmu ba injiniyoyin Tanzania ke shimfiɗa su ba, a'a sai ƴan China ko ƴan Sin ke shimfiɗa hanyoyin namu. Dan haka muna da injiniyoyi da ko hanya ba za su iya shimfiɗawa ba.
We have doctors whom we have trained, but when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, if you are colonized,
muna da likitoci da muke horarwa, amma in muka samu jinya musamman ma dai jami'an siyasa a cikin mu, ya dogara ga kasar da ta yi mana mulkin mallaka. In Burtaniya ce da mana mulkin mallaka, sai mutum ya ruga London. In Faransa ce ta yi maka mulkin mallaka, sai ka ruga birnin Paris ko Paris. Idan Portugal ce, mutum ya ruga birnin Lisbon. Idan ko Andalus ce, wato Spain, mutum ya ruga birnin Madrid. Kwanan nan kuma da yake ɗan Asiya sun fara hada hancin tunanin su waje ɗaya, sai mu ruga India. Hakan nan da yake Larabawa ma sun fara tunani, sai mu ruga Dubai.
Dubai, notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, the Chris Hani Baragwanath.
Duk da muna da asibitin Kenyatta, Muhimbilis a Tanzania, Christiane Faragonas na Afirka ta Kudu, Mamaye Mos a Kinshasa Zayar ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, amma sam ba mu amince da likitocinmu ba.
We also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education. But it's free.
Da kuma tsarin ilimin mu, inda jami'an siyasa ke yaudarar akwai ilimi kyauta, amma ba haka lamarin yake ba, don ba sa tura ƴaƴan su waɗannan makarantun inda sukan horar da su da tsarin ilimin Burtaniya da Amurka. Dan in sun gama su tafi can, ba wai tsarin ilimin ne yake da illa ba, amma yadda yakan sauya tunani, yake koyar da ɗabi'u na wasu mutane.
But we are co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, we are given a
muke addasawa kanmu matsala da kanmu. Dan in muka samu damar yin zabe, sai mu buge da neman kuɗi. Wannan shi yasa mukan zabi barayi a matsayin shugabanni.
How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we wonder.
Mukan zabi kuraye ne mu basu ajiyar akuya. Idan an cinye akuyar, sai mu yi ta shan mamaki.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruhu bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da aka Allah kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Ilhikaya da Farfesa Lumumba da kuma Chubahiro Dodone wanda ya daidai sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan daka ta yi sallama da ku, mu zama lafiya. A cikin shirinmu na gaba za mu yi kokarin duba shin akwai wata al'umma kamar bakar fata da suka wahala suka shiga akuba kuma suka farfado cikin shirinmu na gaba da ikon Allah. Ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka nan Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Ƙungiyar nan mai sa ido a fadar da ake a Syria ta ce sojojin na Syria ke da goyon bayan sojojin sama na Russia sun samu nasarar kwato muhimmin wurin nan da a da ake samar da ruwan sha wanda ke bakin iyakar Turkiya, wanda a da yake hannun 'yan ƙungiyar IS. Wannan wuri mai ɗimbin tasiri da ke Al-Afqasa, wanda ke samar da ruwa mafi yawa ga birni na biyu mafi girma a ƙasar, ya fada a hannun 'yan ƙungiyar IS ne na tsawon sati 8, wanda hakan ya tilasta mutane sama da miliyan 1.5 da ke zaune a wannan wuri shiga cikin halin wayo na Allah, lamarin da ya tilasta su neman zaɓin inda za su samu ruwan da za su yi amfani da shi. Ƙungiyar mai sa ido wadda ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights ta ce an samu nasarar kwato wannan wurin ne da safiyar jiya Talata. Yanzu haka 'yan Najeriya matafiya cikin ciki da wajen Najeriya ta jirgin sama kuma ta Abuja za su iya fuskanta matsalolin da ba a rasa ba, domin kuwa an kulle babban tashin jirgin sama na babban birnin ƙasar, wato Abuja. mahukuntan kasar suka ce suna sa ran cewa babban tashin jirgin na Nnamdi Azikiwe Abuja zai daina aiki za a daina aiki cikin sa.
To ba da laga sheka da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safin nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ta yi gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da kuma da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Charles Hals da ya riga masa. A nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.